A ɗazu-ɗazun nan ne gwamnan jihar Maradi ya kira manema labarai domin sanar da su rasuwar sarkin Katsinan Maradi Sultan Ali Zaki da ke kasancewa ɗaya daga cikin sultan hudu ko sarkin musulmi hudu na jamhuriyar Nijar bayan sultan na Zandar, Agadas da Doso, kuma yana mulkin masarautar Katsinan Maradi da ke kasancewa cibiyar tattalin arzikin jamhuriyar Nijar, kuma jiha mafi yawan al'umma a ƙasar, inda tarihinta a lokacin jahiliya ya kai har Katsinan Najeriya ya zuwa arewacin jamhuriyar Nijar da tsakiyar ƙasar da ma zuwa yankin ta bikin Chadi. Na tuntubi Alhaji Salisu Isa, wani ɗan jarida da ke Maradi, domin jin yanda labarin ya bazu na rasuwar sultan ko sarkin musulmin Maradi.
Tabbas wannan labari hakanan ne, saboda gwamnan jiha ne da kansa ya bada sanarwa akan rasuwar shi wannan fama Allah sultan Ali Zaki, wanda shine sarki na 23 a Katsinar Maradi, kuma sarki ne wanda Allah ya sa ya hau gadan sarauta ranar 1 ga watan Oktoba na 2005. Yana da kusa ya cike shekaru 16 kenan yanzu kan gadan mulki, wanda ya gaji sarki Buzu Muhammad Sani Buzu dan Zambadi, wanda shi kuma Allah ya mashi rasuwa 27 ga watan Mayu na 2004.
Muna yi musayar Allah, watakila dama ya juma yana fama da rashin lafiya ne.
Gaskiya mai martaba sultan ya dade yana jin shiki, saboda ya zauna a Faransa, ya zauna a hospital de reference ta Yamai, sannan kuma Allah ya mashi wa'adi a hospital de reference ta Maradi a wannan rana da muke ciki ta Alhamis 24 ga watan Yuni na 2020.
Ita dai masarautar Maradi na kasancewa daya daga cikin manyan masarautun kasar da ta yi suna sosai a karni na 18 a lokacin mulkin Bawa Jangwarzo. Shin yaya mutanen Maradi suke ciki bayan samun labarin rasuwar babban basaraken su? Ita ce tambayar da na yi wa Salisu Isa, dan jarida na Maradi.
Akwai shimami dangance da wannan lamari da ya faru, kuma ka san shi rasuwar babban mutum irin su sultan kaga abu ne wanda gaskiya mutane za su yi shimami, kuma da nuna alhininsu akan irin wannan rasuwa.
Daga bisani, gwamnan jihar Maradi Malam Zakari Umaru ya isar da sakon ta'aziyya ga iyalan mamacin da dukkan al'ummar kasar jamhuriyar Nijar da ma shugaban kasa, kamin ya yi bayanin cewa a gobe Juma'a ne za a yi zana'izar marigayin.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalle yau jama'ar Maradi mun yi babbar rashi. Mai martaba Sultan Ali Zaki, Allah ya yi mishi rasuwa ranar yau Alhamis tarihi 1:15 na rana. Mun na sanar da jama'a duka na Maradi, wance duka na ƙasa, gobe in Allah kai muna rai Juma'a bayan sallah imani tsakanin 2:30 za a yi zana'izar sarki. To muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yi mishi gafara, kuma muna isar da ta'aziyya zuwa ga iyalan shi da jama'an Maradi duka baki daya. Muna yi ma shugaban ƙasa da gwamnatin shi ta'aziyya da rashi wannan na ƙasa ne duka baki daya. Muna fatan Allah ya ba mu hakuri, Allah ya yi mishi zunuban shi.
Haruna Mamman, baƙo na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka, daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.